أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوى الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أتيك بدأ تفسير سورة الأعراف أولنا مسلاتين جمعة تكي تيبير الدين المسلونشي أيو ومشاديك وترمضان هجرة معيكي عليه الصلاة والسلام شكرة تدبودايا لدريف دودا أربعين دبيو zamu ci gaba daga inda mai jan bakin mu ya ja. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wallazi khalaqakum min nafsin wahidatin waj'ala minha zawjaha liyaskuna ilayha falamma taghashaha hamalat hamlan khafifan famarrat bi falamma asqalat da'awa Allah rabbahuma دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. جيا مفار بيان فسر ون آية جيوا من نفس واحدة ana nufin annabi Adam ne alaihi salam, wanda shine masdarin dukkan bashar da dukkan nau'o'in su daban-daban. Kamar yadda muka bayyana wannan kira wacce take da kafafuwa guda biyu, hannaye guda biyu da fuska, wannan kiran shi ne ake ce ma bashariya. Duk wani abin da ya kasance gabanin wannan kira da kuma bayan wannan kira ya tashi daga sunan bashariya. Misalin wannan shi ne saboda mutane su gane, idan aka ce wannan dan Adam ne, to ana nufin daga wannan halitta din har zuwa dukkan zuriyar annabi Adam alaihi salam, kowanne daga cikinsu har zuwa rasuwansa. Saboda duk mutumin da bashar ne, dan Adam ne, idan ya rasu ya rabu da wannan gangan jikin, kuma wannan gangan jikin shi ne yasa ake kiran shi dan Adam din. Ku lura da wannan sosai. Kenan lokacin da dan Adam yake ruhi, ba a saka shi cikin wannan gangan jiki ba, ba a ce mishi bashar, ba a ce mishi dan Adam. Kamar yadda lokacin da ya bar wannan gangan jiki aka binne a kabari, ya tafi barzakhi da ruhinsa, nan ma ya tashi daga sunan dan Adam ko kuma bashar. To da wannan ta'arifi na dan Adam ko bashar ne zaka warware matsaloli da dama sotari sukan kulle kai. Misali da wannan ne annabi Isa alaihi salatu wassalam yake zamanto dan Adam, da wannan ne Hawwa'u take zamanto dan Adam, da wannan ne wanda aka halice shi da kasa da wanda aka hali da wacce aka halice ta daga shi da kuma wanda aka halice shi da nutfa duk idan suka zo suka hadu a wannan kira kowannen su za a kira shi dan adam misali annabi adamu da kasa aka halice shi sannan kuma hawwau da kashi sannan sauran zuriyar annabi adam da nutfa amma idan ka duba kirar gangan jikin iri ɗaya ne saboda haka ba a duba da me aka halici kowanne ana duba yanayin wannan kira to shine za a ce wa kowanne daga ciki zai zamanto dan adam to ba dan wannan ba da ba zai yi a kira annabi Isa alaihi salatu wassalam dan adam ba ba zai yi a kira shi dan adam ba saboda shi ba a same shi ta hanyar da aka samu sauran ɗan adam a tsakanin mata da miji ba a same shi ta wannan bangaren ba kamar yadda da wannan ne aka kira Hawwa ita ma bashariya ƴar adam duk da ba a same ta ta wannan hanyar ba kamar da wannan ne aka kira annabi adam din kansa ya zamanto dan adam saboda haka duk wani halitta gabanin wannan ko bayan wannan ba a ce mishi dan adam to saboda haka ne anan Allah subhanahu wataala yace huwal ladhi khalaqakum min nafsin wahidatin ma'ana annabi adam alaihi salam sannan wannan nafsun wahida din nan wannan nafsul wahida din nan daga nan ne aka samu sauran bashar gaba daya kamar yadda cikakken bayani ya zo farkon suratul nisa'i ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida waja'ala minha zawjaha wa bassa minhumā rijālan katīran wa nisā'a farko yace min nafsin wahida sai yace wa khalaqa minha ay min hadhihi an-nafsi al-wahida zawjaha nafsu guda ɗayan to sai daga wannan aka zo aka halici zawjin wannan nafsu din zamu zo mu yi bayani idan aka ce zawju yana daukan namiji yana daukan ta mata saboda haka ake mayar mishi da damiri muannasi ake mayar mishi da damiri kuma muzakkari to saboda haka nan yace wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma dinnan damiri na annabi adam din da kuma ita hawwa su biyin nan su ne masdarin duk wani dan adam da aka zo aka same shi bayan su gaba daya kamar yadda yazo a suratul hujurat ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa waja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu min dhakarin wa unsa min anan imma ibtida'iyya min wa imma bayaniyya ma'ana ku mutane mu ne muka halice ku inji Allah wasun ku maza wasun su mata wannan ka fassara min bayaniyya kenan ko min zakarin wa unsa ko mun halice ku daga annabi adam da kuma hawwa ayoyi da yawa sun zo sun nuna cewa masdarin bashariya dan adam annabi adam ne da hawwa amma bai inganta cewa masdarin jinnu su kuma aljanu masdarin su iblisu bane kamar yadda ya shahara mutane sun dauke shi haka ne ganin an yi zamani da annabi adamu iblisu ya yi zamani da annabi adamu sai aka zaci cewa yadda annabi adamu shine kakan bashar to shi kuma iblisu shine kaka na dukkan jinnu wannan bai inganta ba akwai sabani kauli ma sahihi sabanin hakan ne to shine anan min nafsin wahida mun bayyana farkon wannan nafsu wahida dinnan kasa ne kisa zaka ga qur'ani a wani gu zai ce wallahu alladhi khalaqakum min turabin ko huwa alladhi khalaqakum min turabin sannan kuma a wata aya zaka ga Allah subhanahu wataala yana cewa min tinin khalaqtahu min tinin wa khalaqtani min narin ma'ana an halici annabi adamu da tabo kasa daban ne tabo shi ma daban ne a wata aya kuma inna khalaqnahum min tinin lazibin a wata aya kuma min hama'in masnunin a wata aya kuma min salsalin to saboda haka waɗannan ababe guda biyar min turabin min nutfatin min tinin lazibin min hama'in masnunin min salsalin waɗannan marahil ne guda biyar daga salsal din ne aka busa wa annabi adam alayhi salatu wassalam rai to waɗannan atwari guda biyar na annabi adam to su biyar ne kuma na sauran zuriyarsa saboda haka ne Allah subhanahu wataala yake cewa walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tinin wannan yana magana akan annabi adam summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin summa khalaqnal nutfata alaqatan wa khalaqnal alaqata mudghatan wa khalaqnal mudghata izaman fakasawnal izama lahaman kenan shi dan adam zuriyar annabi adam alayhi salatu wasalam shi ma yana da atwari guda biyar farko nutfa sai alaqa sai mudgha sai azmu sai kuma lahamu guda biyar kowanne daya cikin biyar din dan adam din da aka halice shi da ruwan nutfa to zai zo yayi muqabili da daya daga cikin marahil guda biyar na halittan annabi adam alayhi salam misali kasa ita ce a tauri na farko na annabi adam sannan kuma zuriyarsa nutfa ruwan mani tauri na farko to wannan tauri na farkon kasa da tugon mani suna da alaka da juna domin haka ne duk abin da dan adam yake ci da shi ne ake halitta mishi da tugon mani ake halitta mishi duk abin da dan adam yake ci duk kuma abin da dan adam yake ci din yana tsira a kasa ne wannan shine dalilin da yasa Allah subhanahu wataala yake cewa wallahu anbatakum min al-ardi nabata din kenan wallahu anbatakum Allah ya tsirar da ku ne min al-ardi ay min at-turabi nabata yadda tsiro ke tsira yake girma haka kuma tsira kuka yi saboda duk abin da kuke ci da shi ake halittan nutfa daga nutfa ne ake halittan da cikin mahaifa kaga kenan turab nutfa sun yi muqabili da juna kenan in ka zo kuma mintin sun yi muqabala da kuma wannan alaka duniya ka zaka ga tabo yana da danko sannan kuma alaka gudan jini shi ma yana da danko to domin haka ne zaka ga mutuga kuma yana muqabili da tinin lazib saboda tinin lazib tabo mai mannewa a jiki haka nan mutuga shi ma yana mannewa a jiki sannan kuma idan ka zo bangaren al'azmu kashi yana da alaka da abunan min hama'in masunu ribabben tabo saboda tabo idan yayi danko ribewa yake ya zamanto kanwa ko shigen kanwa to saboda haka kashi yana da alaka da wannan sannan kuma idan ka zo na karshe laham shi kuma yana da alaka da salsal to saboda haka min turab shine min nutfatin min tinin kuma shine alaka sannan kuma tinin lazib shine mutugha sannan kuma min hama'in masnun wannan kuma shine azmu sannan min salsalin sannan kuma shine lahamu kenan shine fakasawnal izama lahama abinda yasa Allah a wancan aya yace summa ansha'nahu khalqan akhara din to zai zo bayanin sa cikin wannan aya da muke fassarawa saboda ba dole bane ba wajibi bane agun Allah cewa ya halici dan adam cikin mahaifar yar adam wannan ba dole bane wannan dalilin ne ma yasa annabi adamu da hawwa'u da ke arifai ne sun san Allah, suna da ilimi kwakwaf, suna da ma'arifa, shi yasa suka roƙi Allah subhanahu wataala la'in ataitana salihan. Salihan din suna nufin dan adam ne, idan wannan cikin da Hawwa'u ta dauka idan ta haifi dan adam, saboda sun san Allah zai iya halittan komai a cikin mahaifar yar adam din, kamar yadda bayani zai zo anan. To saboda haka ne atwari biyar na annabi Adam, atwari biyar na zuriyarsa, kowanne tsauri na annabi Adam yana da alaka da tsauri na zuriyarsa. Shi ne abin da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa kad khalaqakum atwara. Za mu zo mu yi bayani akan wannan damiri kum din. Haka nan inda Allah yake cewa wallahu anbatakum min al-ardi nabata, saboda wani lokaci idan Allah yana magana akan dan Adam zai hada annabi Adam da zuriyarsa duk, ya hada su yi magana akan su, yi magana akan su, duk da shigen halittar su daban-daban ne. Shi yasa zaka ga wasu malaman tafsiri la Allah ko saboda karancin ma'arifa, shine zaka ga cewa an kaddara takdiri, an ce wal kad khalaqnakum ku wallahu khalaqakum min turabin, sai su kaddara wallahu khalaqa abakum min turabin, akaddara mudafun bayan wannan fi'ili khalaqakum, sai a ce ai khalaqa abakum. Wannan takdirin ba bukatar sa, wannan takdiri masu ma'rifa ba sa bukatar sa. Wallahu khalaqakum min turabin ne, ko huwa alladhi khalaqakum min turabin ne, ko kuma wal kad khalaqnal insana min sulalatin min tinin ne, ko kuma abuna wallahu anbatakum ne, ko wa kad khalaqakum atwaran ne, duk ba ma bukatan wani takdiri a wannan wajen. Saboda shi annabi Adam din da sauran zuriyarsa waɗanda aka halice su da ruwan nutfa din, duk abu guda ne. To saboda haka ne anan Allah subhanahu wataala yace huwa alladhi khalaqakum min nafsin wahidatin waja'ala minha zawjaha, yazo a farkon suratul nisa'i wa khalaqa minha zawjaha. Ganin wannan anan ma ja'ala din ake fassara shi bi ma'ana khalaqa, saboda ja'ala yana zuwa da ma'anoni guda bakwai, cikin waɗannan ma'anoni akwai ja'ala bi ma'ana khalaqa, kaman wannan wajen kenan waja'ala minha zawjaha ay min nafsin wahidatin, daga wannan nafsu din kwaya daya sai Allah sai ya halici zaujin wannan nafsu. Idan aka ce zaujin wannan nafsun, kaman an ce nafsun ne aka raba shi guda biyu, abu ɗaya ne a raba shi biyu, kowanne za a ce mishi zauju. Ma'anar wannan kuwa shine kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya halici sammai da kasai a cure da farko, awalam yara alladhina kafaru anna samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma, sammai da kasai din a cure suke a dunkule guda daya, babu sama ta daya, ta biyu, ta uku zuwa ta bakwai, babu kasa ta daya, ta biyu, ta uku zuwa ta bakwai, babu. Abinda ake ce ma wa ma bainahuma, wannan ma babu a cure, shine fafataqnahuma, sai Allah subhanahu wataala ya rarrabe su, ya tarwatse su, sama sammai bakwai, kasa kasai bakwai, kuma wannan duniya, ya tanazzalul amru bainahunna, yazo ya raba tsakanin su. To kamar wannan ne wa khalaqa minha zawjaha ko wa ja'ala minha zawjaha, kaman annabi Adamu ne aka bare shi biyu, aka fidda jinsi namiji sai aka fidda jinsi ta mata, saboda haka kowanne daga ciki za a ce mishi zauju kawai. Zaujatun da ake fada a littattafan fiqhu lugha ce, lughatul fuqaha ne, larabci ne irin na malaman fiqhu, saboda su tantance maka da mas'aloli, ka bambance zauju, misali a gado ga abin da yake da shi, zaujatun kuma ga abin da ita take da shi, dan a bambance mas'alolin fiqhu, suka sa ta a ta mata suka bar zauju din a namiji a matsayin ba ta a tare da kalibar kenan. To saboda haka adan in ka ce waje alamin ha zaujaha, kamar ka ce annabi adamu ne aka bare shi biyu yadda aka bare curarren sammai bakwai da kasai bakwai, aka bare su shi ma annabi adamu aka bare shi, nan zauju ya fito, nan ma zauju ya fito. To shi ne wa khalaqa minha zaujaha, ita ce annabi adam alaihi salam kenan. Sai ya kawo illa, me yasa aka ciro Hawwa'u a jikin annabi adam? Saboda akwai wahasha ba inas, dan adam ba zai yi ya rayu shi kadai ba, samsam ba zai yi ba. Wa kai ne a gida kai kadai, ba kowa, ba yara, ba mata, sai kaga gidan ya fita haka. Dan adam yana bukatun wanda zai tattauna da shi, wanda zai za su gudanar da harkoki tsakani domin ya samu nutsuwa. Shi yasa Allah ya faɗi illa, sababin da yasa ba a bar annabi Adamu shi kadai ba, aka samar da zauji a jikinsa, shine liyaskuna ilaiha. Kun ga anan ilaiha zauju din ne aka mayar mishi da damiri muannasi, liyaskuna ilaiha. Saboda wannan zauju din ba lafazin zaka duba ba, ma'anan zaka duba. Saboda haka zauji, idan namiji kake nufi sai ka mayar mishi da damiri muzakkari, in ta mata kake nufi sai ka mayar da damiri ta mata, kamar yadda Allah subhanahu wataala yake cewa wa qulna ya adamu uskun anta wa zawjuka, bai ce anta wa zawjatuka ba, uskun anta wa zawjuka aljannata, ya faɗi haka. To saboda haka dan annabi adam din ya samu nutsuwa da wannan zauju din Hawwa'u, anan abu ne da aka sani ana cewa wal ibratu bil ma'ana duna lafzi, ma'ana ne ake dubawa, ba a duba lafazi. Idan muka duba nafsu, muannas ne majazi wujuban, saboda muannas majazi kala kala ne, akwai wanda muannas ne majazi wujuban, ba a taba jin Larabawa sun zakkara wannan muannas ba. Sannan kuma akwai wanda muannas ne majazi amma jawazan, a jawazan din akwai wanda ta'anisin sa yafi rinjaya, akwai kuma wanda tazkirin sa yafi rinjaya, akwai wanda kuma bai ɗaya ne, ko ka zakkara ko ka annasa ɗaya ne. To wannan min nafsin wahidatin din, annafsu na cikin almuannasatul majaziyya, wanda ta'anisin su wujuban ne, amma duk da haka ya duba ma'ana sai ya ce liyaskuna ilaiha, bai ce litaskuna ilaiha ba, kamar yadda zaujudun lafazinsa muzakkar ne, da ke ma'ana ana nufin Hawwa'u ne, shi ne ya ce liyaskuna ilaiha, bai ce liyaskuna ilaihi ba. Wannan me zai nuna maka? Wannan zai nuna maka idan kana so ka koyi larabci, ka iya larabci, to ka koma cikin Qur'ani. Saboda haka mahaddatan Qur'ani idan sun mayar da hankali za su fi kowa iya larabci, saboda sun haddace Qur'ani, za su dinga bibiyan usulubin Qur'ani su yi larabci irin na Qur'ani, saboda su mahaddatan Qur'ani ne. To saboda haka liyaskuna asali litaskuna, saboda damiri ne na min nafsin wahidatin din, kuma muannasi ilaiha maimakon ilaihi, saboda zaujudin anan ana nufin muannas ne. Falamma taghashaha hamalat hamlan khafifan, falamma taghashaha kinaya ce ta kusancin juna tsakanin mata. Falamma taghashaha, kamar yadda Qur'ani baya sarraha domin ya nuna mana ladabi, ya koya mana kunya, ya koya mana salan magana da ladabi, shine ce falan mata gashaha, lokacin da ya rife da ita daga tagasha ya tagasha kamar inda a wani bu zai ce malam tamasuhunna ko yace aula mastumun nisaa ko yace waqad afda ba'dukum ila ba'd yana kinaya yana boye ma'anoni da ibara irin wannan falan mata gashaha hamalat hamlan khafifan hamalan hamlan khafifa sai ta dauki juna biyu amma daukan juna watanni uku na farko shine ake cewa hamlan khafifan watanni uku na farkon jikin mata mai juna biyu ba nauyi jikinta saboda abin da ke jikinta din bai zamo da ba yana dauri na farko yana dauri na farko bai zamanto da ba shine sai aka abbara da hamalat hamlan khafifan saboda haka a wannan yanayin ba ta jin nauyi a jikinta famarrat bihi wannan famarrat bihi dinnan malaman tafsiri suna ta yawan maganganu akai shin marra dinnan yana nan a babin sa ne na sulasi yana nan a babin sa na sulasi ne au ko kuma sulasi ne daga cikin sulasi ne wanda yake barin babin sa misali akwai sulasi zai tashi daga ma'adarsa ya koma ko ruba'i ko khumasi ko kuma sudasi ma'ana ya koma mazidi misali inda Allah subhanahu wataala yake cewa fala taqtuluhum inda almasjidil harami hatta yaqtulukum fihi fa in qataluukum faqtuluhum qira'atu hamza da kisa'i wannan fa'ala din sai suka karanta shi da fa'ala to saboda haka wannan fa'alan yana nan da ma'anan fa'ala ne qira'ar ce ta bambanta haka aka ji manzo sallallahu alaihi wasallama ya karanta haka saboda haka babu iskali a ciki rashin sanin wannan ne wasu suke mamakin qira'a ta asi inda Allah subhanahu wataala yake cewa wazannu annahum kad kuzibu ja'ahum nasruna har sai da aka yi wa sayyida Aisha tambaya akan wannan dayawa ta yaya za a ce wazannu annahum kad kuzibu to idan ka san wannan ka'ida kazzaba din yana zuwa ma'anan kazzaba ako kuma kace kazzaba mujarradi sulasi yana zuwa ma'anan kazzaba ruba'i kamar yadda wala tuqatiluhum inda almasjidil harami hatta yuqatilukum fihi fa in qataluukum faqtuluhum dinnan fi'ilai guda uku nan na farko wanda kowannen su ruba'i ne ala wazni fa'ala amma yazo da ma'ana aka karanta da fa'ala to kamar wannan ne anan kuzibu fa'ala ne yazo da ma'anan fa'ala kamar yadda wannan wala taqtuluhum shi kuma fa'ala ne yazo da ma'anan fa'ala to haka nan suka ce anan famarraddin fa'ala ne yazo da ma'anan istaf'ala ma'ana famarrad bihi shine fastamarrad bihi sai zamanto a larabci ana cewa marra alaihi ana cewa marra bihi idan ka dau abu ka tafi tare da abin shine marra bihi idan kuma abu yana zaune ka wuce ta gaban sa shine marra alaihi to saboda haka anan aka ce famarrat bihi damiri dai na wannan zaujun ne da muka yi magana akai wanda muka ce an kawo masa damiri muannasi li yaskura ilaiha to wannan zauji din wato Hawwa'u alaiha salam to idan ka ce marrat bihi ta dau junan da yake jikinta ta wuce gaba wanne ma'ana zaka fahimta anan abu ne yana tare da ita to saboda haka ne wani yazo ya tambayi wani lugawi ina ganin ko Ibrahim an-Nakhai ne yace yaya banar wannan aya fa marrat bihi dinnan sai yace masa ai da ka iya larabci zan fassara ma matsalar ka kai baka iya larabci bane saboda ko wani nau'i na fatawa idan mutun yayi fatawa ba zai yi a baji fatawar ba saboda ba zai gane fatawar ba cikin wannan ne yace da ka iya larabci da na fassara ma ma'anan fa marrat bihi to saboda haka da tatabbu'in ayoyin Qur'ani sai muka gane fa marrat bihi dinnan a inda Allah subhanahu wataala yana cewa wa wasaina al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahanan ala wahanin wa fisaluhu fi amaini dinnan amaini dinnan a shekara biyu zai baka wata 24 ne wata 12 so biyu sannan aya ta suratul aqaf take cewa wa wasaina al-insana biwalidayhi uhsana ko ihsana hamalathu ummuhu karhan wa wada'athu karha ko hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra wannan 30 shahra din akan wa fisaluhu fi amaini dinnan wata 6 aka kara akai saboda a shekara biyu idan ka kara wata 6 zai zo ya baka me wata 30 kenan to wannan watanni guda 6 wanda aka kara akan waɗannan shekaru guda biyu to su ake nufi da famarrat bihi kaga Qur'ani ya fassara kansa kenan kaman Qur'ani ya gaya muku watanni 9 ne da ake goyon da a ciki wata 3 da farkon shine hamalat hamlan khafifan ragowan wata 6 kuma sune famarrat bihi shi yasa suka fassara da fastamarrat bihi daga watanni 3 nan sun wuce bata da nauyi sannan sai ta zarce wasu watanni guda 6 gabanin ta zo ta haife shi wannan shine fassara Qur'ani da Qur'ani kenan galibi idan kaga tafsiri ya rikice an rasa yadda za yi to Qur'ani ake komawa saboda Qur'ani shi zai zo ya fassara maka me yake nufi shi da kansa saboda idan mutum yayi magana ba a gane ba shi za a tambaya ce me kake nufi in ba shi ne zai yi bayani ba yadda za a yi a gane to shi ne wannan wata 6 din wanda aka kara akan shekaru biyu cikin suratul luqmana wa fisaluhu fi amaini wata 30 cikin suratul aqaf wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahara wata 6 da aka kara kan shekarun nan guda biyu to su ne famarrat bihi to shi ne sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce falamma asqalat din to shi ne lokacin haifuwa yayi ana dabda yin nakuda kaga me rage ayi addu'a tunda wannan haifuwa ce ta farko Allah ya albarkaci wannan haifuwa musamman ma haifuwa ta farko na dauke da hatsururruka komai zai iya faruwa akwai barazanar rayuwar wacce za ta haifuwa na farko ba tabbas bane ta rayu saboda hatsarin da haifuwan ke ciki akwai kuma hatsari ga shi yaron da za a fara haifa ba dole ne ya fito da rai ya fito lafiya bugu da ƙari kuma shin mai albarka za a haifa ko wani shedanin dan adam wal iyazu billahi za a haifa to saboda haka shine falan ma askalat dabta lokacin nakuda lokacin haifuwa tunan za ka gane Qur'ani yana da fasaha ya kasa daukan juna zuwa kashi 3 wata 3 na farko hamalat hamlan khafifan wata shida na gaba fa marrat bihi duk da haifuwa lokacin nakuda falamma asqalat to shine da'awallaha rabbahuma anan da'awa da'awa alif din na tasniya ne annabi adam din shi da hawwa suka hadu suna ta roƙon Allah suna ta addu'a addu'an da suke yi akan abu guda uku ne abu na farko haifuwa ta fari ta haifu lafiya nabiyinsa yaron ya zamo dan kirki dan kirki sannan na ukun sa yaron ya fito lafiya to shine da'awallaha rabbahuma Allah da yace da'awallaha rabbahuma bai fadi abinda suka roka ba sai ya mayar da fi'ilin da'awa din a matsayin rantsuwa ko tawti'a ga rantsuwa sai ce la in ataitana min hadhihi lanakunanna min ash-shakirin akwai wasu ababe saboda muhimmancin su qur'ani sai ya mayar da su rantsuwa kaman wa iza akhadallahu misaqal ladina utul kitaba latubayyinunnahu akhadhul misaq din aka mayar da shi ya zamanto rantsuwa sai aka kawo jawabul qasmi latubayyinunnahu linnasi wala taktumunahu ko qira'atu abu amr la yubayyinunnahu linnasi wala yaktumunahu kamar wannan ne anan saboda girman addu'a irin na annabta shine sai aka ce la in ataitana salihan lanakunanna min ash-shakirin bayan sun roki Allah wannan roƙon addu'ar lokaci guda ta zamo addu'a ta zamanto rantsuwa wallahi ubangijinmu idan ka ba mu salihan ai waladan salihan da salihi mutumin kirki sifa ce li mausufin mahdhum mutumin kirki lanakunanna min ash-shakirin za mu kasance cikin masu gode maka ta haihu lafiya sannan yaro ya fita lafiya kuma yaro ya yi albarka dan salihi dan kirki za mu yi ta ibada na gode maka saboda shukuru din ana nufi idan Allah ya maka ni'ima kai kuma ka dage da bauta mishi shi yake nufi akwai ka'ida ta haduwan shartu da kuma jawab wa hadhif lada ijtima'i shartin wa qasam jawaba ma akharta fahwa multazam yadda ibn mali ya fada idan sharadi da jawabi suka hadu a waje daya ka cire jawabin wanda abinda yazo karshe anan la in lamdin ita ce rantsuwa ta zo farko in sharadin shine sharadi ya zo karshe to sai aka cire jawabin abin da yazo ya karshe shine jawabu sharti sai aka bar jawabin abin da yazo da farko shine jawabul qasmi aka ce lanakunanna min ash-shakirin hikimar wannan shine duk mutumin da yazo farko shi yake samun rabo la'alla mai jinkiri zai zo ma an raba ya kare dan wannan ne dake qasm yazo farko sai aka bashi jawab din sharadi da yazo karshe sai aka hana shi jawab ko ya rasa jawab to saboda haka anan la in ataitana salihan lanakunanna min ash-shakiri anan gunne bayani akan abin da ya shafi annabi adam da hawwa ya kare falamma atahuma salihan ja'alalahu shirkan ko ja'alalahu shuraka'a fi ma atahuma dinnan yana magana akan zuriyar annabi adam ne ba annabi adam wannan yana da bukatun bayani mai tsawo zamu jirkin tashi zuwa gobe abin da yake faruwa Allah subhanahu wa ta'ala wani lokaci sai ya hada bayanin annabi Adamu da zuriyarsa guda. Sai a kasa tantance shi ake nufi ko su ake nufi. Yanzu sanin kowa ne Allah subhanahu wa ta'ala ayoyi da yawa da gobe za mu zo mu yi bayani. Yace wallahu khalaqakum min turabin khalaqakum yace ai. Kuma yace min turabin. Bai ce wallahu khalaqaka min turabin ba. Dinda annabi Adamu shi kadai aka halitta daga kasa amma aka hada mu gaba ɗaya mu saboda alaka tsakanin atwarin sa da atwarin sai aka hada mu gaba ɗaya mu aka ce dukkan mu daga kasa aka halice mu to da wannan ne zaka warware iskalin maganganu da yawa wadanda malaman tafsiri suke cewa yaya za a ce annabi Adamu da Hawwa'u sun yi shirka da wannan zaka warware wannan iskali sannan abu na biyu kamar yanda zai zo insha Allah shi shirka din hawa-hawa ne galibi idan aka ce shirka abinda yake fada wa kwakwalwa shine yi wa Allah tarayya a bauta wannan shi yake fada wa kwakwalwa alhali shirka bai tsaya a nan ba wannan shirkan da muka fi fahimtarta to shine shirka wanda yake muqabili da al-islam akwai shirka muqabili da musulmi ko musulunci akwai shirka muqabili da mu'mini ko imani akwai shirka muqabili da muhsini ko ihsani shirkan ne kala uku to wannan shirkan da wannan aya ta fada ja'ala lahu shirkan ko ja'ala lahu shuraka'a din nau'in shirka na karshe ne misalin sa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in idan ka bauta wa gunki ka bauta wa gunki kai shirka ko ka hada Allah da abokin tarayya ko to idan ka je ka nemi taimako kuma a gun abokin ka fa bayan ka shiga matsala kai ma ka kai ridda ka zama murtadi baka zama ba amma ka duba kowanne cewa akai iyaka anan an ce ka shadi kar ka bauta wa kowa nan ma an ce ka shadi kar ka nemi taimako a gun kowa ka koma gefe guda baka bauta wa kowa alhamdulillah sai Allah amma bangaren kar ka nemi taimako da agaji a gun kowa sai gun Allah wannan ya gagare ka in ka matse ka takuru sai ka je gun abokin ka gun mai kudi ko gun gwamnati ka nemi kaga idan aka ce iyaka iyaka nan duka iri ɗaya ne fa to da zarar ka nemi agaji da taimako a gun wani to ka zamanto murtadi kafiri mushriki ne to saboda haka ne wannan nau'in shirkan zai iya haduwa da imani zai yi ka zamo kai mumini ne kuma mushriki ne abinda galibi mutane ba sa bin tatabbu'i suna ganewa kenan saboda haka ne Allah subhanahu wataala yake cewa wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikuna yace yawancin waɗanda suke cewa sun yi imani da Allah din yace mushrikai ne su kuma haka ne yawancin mu mushrikai ne saboda yawancin mu idan bukata ta bijiro mana ba ma komawa ga Allah shi kadai farkon ma wanda zai fada ran mu wani na kusa da mu wanda yake da kudi bari in je in tuntubi wani saboda haka yawancin imanin mu yana haɗe da shirka amma wannan nau'in shirka da imanin mu yake haɗe da shi din shine shirka wanda yake muqabili da ihsani to irin wannan shirkan shine suke yi bai taba imani ba bai taba musulunci ba to zamu takaita insha Allah gobe falan ma atahuma salihan ja'ala lahu shirkan ko ja'ala lahu shuraka fi ma atahuma fa ta'ala Allahu amma yushriku na'am
Allah ya saka alheri mallan Allah ya kara lafiya. Malamin tambaya na farko tana cewa tana azumi ya halatta ta dauki alluran COVID-19.
Allura gaba ɗayan sa mutum wanda yake da azumi in rashin lafiya ne misali yana da bata da lafiya Allah ya bata options ne kaman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatu min ayami ukhra inda rashin lafiyan ya kai a mata allura to Allah cewa yayi ta'aji azumi in kuwa rashin lafiyan bai kai a mata allura ba to za ta iya yin azumi yasa Allah ya ce wa anta sumu khairul lakum in kuntum ta'lam sauki aka nema muku kana tafiya aji azumi baka da lafiya aji azumi sauki ne in son samu ne kana tafiya kai azumin ka baka da lafiya ka dage kai azumi to saboda haka za ta jira in ta bude baki ta je a mata ko kuma ana ta alluran corona har zuwa bayan ramadan ki yi hakuri idan aka gama azumi yake je ayi miki abin bai kai har haka ba na'am
kai lura tambayar ta biyu tana cewa mallam ita ce ba ta so ta sha azumi ya halatta ta ayi mata allura domin ta ci gaba ta cika azumin ta daidai gaba daya
a dide tambayar daya ne ai tambayar daya ne alluran a mata lokacin bayan ta sha ruwa sai a zo a mata alluran ta kara samu sauki saboda ta ci gaba da azumi din kar a mata a lokacin da take azumi duk da kusan da cewa abin da yake bata azumi abu ne wanda yake fita a jiki au ko kuma abinda yake shiga ta nawafizi ke shiga ta ido ya shiga ta kunne ko ta hanci ko ta baki duk abin da ya shiga jiki ba ta waɗannan wurare ba baya kariya azumi illa iyaka ana nisantar da azumi saboda muhimmancin sa daga dukkan abubuwa irin wannan kamar yadda ana so ka nisantar da azumi da yin kariya harshen kariya da harshe kana da azumi ko yi da mutane kana da azumi ko fira haka na banza kana da azumi ko kallace kallace na fim ko na kana da azumi ake su duk wayannan abubuwa ka ba wa azumi muhimman shi ka nisance su to kamar wannan ne alluran ma yana cikin wannan in kuwa har ka ga ba za ka yi azumin nan ba sai an ba allura to ka aji azumi na'am
mallam wannan yana cewa nawa ne misabin zakan bana kuɗi
ku duba mana na yau nawa ne miliyan ɗaya da dubu ɗari tara da wani abu ne na yau ki yana cancanjuwa wancan satin ma miliyan ɗaya da dubu ɗari takwas da wani abu su ya hauhawa kusan dai miliyan biyu ne shi ne nisabin zakka na yau ko na jiya
sai ya tambayar sa na biyu yana cewa zai iya fidda zakkan fidda kai kamar yau ko gobe
ba zai yiwu ba amfanin fidda zakkan fidda kai ana so a daidaita talaka da mai kuɗi ne a ranar sallah saboda haka in ka fitar yau za su cinye ya kare ka a ranar sallah shi yasa aka ce ja'izi ne ya halatta ka cire ragowar sallah kwana uku saboda kwana uku nan mutum ya dage zai iya ajiye shinkafinsa kwano ɗaya biyu ya dinga cin masara saboda ranar sallah ya dafa wannan shinkafa kwana uku ya rage sallah za ka cire in yayi sama da kwana uku to ba za ka cire zakkan fidda kai ba to saboda haka hadafinsa gharadinsa shine ya zamo an daidaita talaka da mai kuɗi ranar sallah kowa ya ci shinkafa kowa ya ci abinci mai daɗi na'am
mallam wannan makaranta ne suna cewa suna da jarrabawa za su iya aje azuminsu domin sai bayan an gama jarrabawa su yi azumi
mun sha bayanin wannan misala ce mutane kada su yi muqarana tsakanin ibada da buƙatunsu na duniya ba ka ga cewa jarrabawan da za ka rubuta da result ɗin da ka zai fita da waye duk buƙatunka interest naka ne buƙatunka ne naka na kanka sai ka zo ka hada tsakanin abin da Allah da manzo suka ce kai har ka aje aikin Allah da manzo kai aikin kanka baka jin kunya yanzu kai aka ce maka aje zaka aje ya kamata ai kazance muna da karfin imani me me Allah subhanahu wa ta'ala ya fada fa idan muka fifita wani abu kan Allah da manzo ko muka so wani abu muka ba su muhimmanci fiye da Allah da manzo to mu san da cewa wato a wannan wake da suna al-qadi ayat mai yake cewa kafiri ne duk mutumin da yayi wannan قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقتربتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين الفاسقين القاضي آيات يتي ما ننسى الكافرين لي ma'ana da zarar an samu wani abu da kafi so a duniya fiye da Allah da manzo kai kafiri ne imani musulunci shine ka gabatar da Allah da manzonsa akan komai akan kowa shi yasa da Umar bin Khattab hadisin Anas bin Malik cikin sahihu Muslim yazo yace manzon Allah ina son ka ina kaunarka fiye da komai kowa sai fiye da raina da ke karkashin kirajai da ko kirjina sai manzo ya ce wa Umar bin Khattab na Umar ya ce ba imani ya ce sai da Umar ya dawo ya ce ina son ka ina kaunarka fiye da komai da kowa har fiye da raina saboda misali idan ka ce baka son manzo Allah fiye da ranka ba zai yi ba za ka yadda ka mutu ko a kashe ka akan manzon Allah bane wannan shine ma'ana dan kuma baka zama haka ba kai kafiri ne shine manzon Allah yace to al'ana Umar yanzu tukunnan kai batun imani Umar yace to saboda haka mutane su dinga wayannan bukatun ku ne na duniya ka zama doctor ka zama professor ka zama waye ka dauki salary ka ci ka sha ne sana'a ce kawai harkan karatu sana'a ce ba ta da alaka da ibada kawai ladanka ne zai karu in ka kyautata niyyarka cewa zan karanta medicine zan karanta likitanci dan mu taimaki musulmai masu kananan karfi hakan ma he ka taimaki musulman a aikace tukuna a aikace ba kawai a fada ba to saboda haka matasa wani training din zaka je training din soja ko na police a wai sana'arka zuwa kauye ko sana'arka lafto itace a jeji ba za ka iya yin azumi ba ka ji fa duk wannan a gabatar da su a aje azumin watan ramadana wanda Allah ya ce ba ka da lafiya kana bulaguro ma wa anta sumu khairul lakum in kuntum ta'lamun saboda ga mutane su nemi imani mai zurfi a zuciyarsu tambayoyi irin wannan yana nuna rashin imani masu tambayoyi na'am
Allah ya saka malam wannan yana cewa shi dalibin ilimi ne ya iya karatun Qur'ani amma bai iya fassara ba ko in suka ce masa to bai da lada yana neman karin haske a wajen malam
wannan yana daya daga cikin da'awoyi masu hatsari sosai yana da hatsari sosai wai Qur'ani in ka haddace shi ma dama baka san tafsirin sa ba aikin banza kai kuma musulmi zai bude baki yayin wannan magana shi Allah subhanahu wa ta'ala da ya fadi mahaddata ya kasa su zuwa kashi kashi uku ne sun ma'aurasun alkitab alladhina istafayna min ibadina faminhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi idhnillah yace zalika huwa alfadlul kabir wannan zalika din ishara ne zuwa wadannan nau'o'in guda uku gaba daya malaman tafsiri sun ce faminhum zalimun li nafsi shine mutumin da ya haddace qur'ani amma bai je ya nemi ilimi ba to shine yana da daraja yana cikin wanda Allah ya zaba saboda haka ne ma wanda Allah ya bashi haddar Qur'ani annabin Allah ne da akwai annabi bayan manzon Allah saboda haka ne Allah ya ce summa awrasna alkitaba allazi nastafaina istafaina yadda aka ce inna Allah hastafa adama shi ma aka ce istafaina aka sa shi sahun annabawa illa annahu la nabiyya ba'dahu
saboda haka yana da daraja koda bai iya fassaran kuwa ba koda bai iya fassaran kala ba yana da daraja kuma yafi wanda ya iya fassaran Qur'ani cikakke har zuwa Baqara bai haddace Qur'ani ba yafi shi daraja saboda Allah bai sa shi cikin wanda ya zaba ba bai zabi wanda suka iya fassara Qur'ani full ba su haddace Qur'ani bai ce ya zabe su ba ko a ina a cikin Qur'ani amma su ku wayannan da yace ya zabe su a haddace Qur'ani bai shartanta cewa sai sun san fassarar ba illa iyaka akwai fami wa minhum muktasid wanda daidai gurgudo mahaddaci ne su akhtarin sa shi ma risala ya karanta amma ba zai ya fassara ma Qur'ani shi da bai ba akwai kuma wa minhum sabiqun bil khairati mahaddaci ne zai fayyace ma komai da komai a cikin Qur'ani saboda haka zalika din da jannatu adlin din nasu duka ne ba wai na daya daga cikin wayannan bane saboda haka haddace Qur'ani wannan ragewa yara masu karatun Qur'ani ne karfin gwiwan haddace Qur'ani la Allah ma mai wannan fatawan saboda shi bai haddace Qur'ani bane yake fatan wannan saboda da ya san dacin wahala da tawainiyin haddace Qur'ani ba zai iya wannan fatawan ba ka tambayi wanda ya haddace Qur'ani so nawa ya kwana bai ci abinci ba ya ji yunwa so nawa aka masa bulala matsaloli nawa ya fuskanta kawai ya haddace Qur'ani dan bai iya fassara ba yake ne zaman to aikin banza ne ai na kaga wannan to saboda haka dan Allah da annabi a daina fatoyi irin wannan na'am
mallan wani yana cewa yana neman ƙari haske akan addu'an salatul fati
salatul fati salati ne daga cikin salatan sayyidina ali karamallahu wajhahu wanda sulamatul kindi ya rawaito a wajensa tukuna daga baya aka zo aka samu wani shehin malami al-bakari ya samu wannan riwaya ta hanyar kashafi saboda haka salatul fati salati ne kamar kowace salati kuma asali an rawaito ta daga riwayance daga riwayan salatin sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu ne kamar yadda za a yi salati da salatan da sahabbai suka rawaito za a yi salati kuma da salatan da sauran malamai suka rubuta in dai salati ne aka samu salli a ciki salli ala muhammad kawai ya zama salati hatta ko da kai ne ka zauna ka rubuta saboda haka ne zaka ga littattafan da ake rubutawa ana musu mukaddima da salatin da ba a same su a cikin hadisi ba saboda cewa salati idan ba a rawaito ba to ba lada wannan ba gaskiya bane inda haka ne malamai da suka yi rubuce-rubuce ba za su rubuta salatin da ba a samu a riwaya ba cikin mukaddimar su saboda haka salatul fati ka karanta zaka ga ma'ana ce ingantacciya sahihiya yabon manzon Allah ne an ce al-fati lima ughli an ce an-nasir an ce al-hadi duk an yabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne akai babu wata ma'ana ta kushe ma'aiki ko rashin ladabi tare da ma'aiki da abin da ya kaba da wannan to saboda haka kamar sauran salatai ne waɗanda suka zo a riwayar sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na'am
a da ƙarshe mutane da yawa sun rubuto malam suna neman addu'a daga bakin malam na saukin rayuwa da damuna mai albarka da kuma Allah karbi addinin mu da ibadar mu gaba daya
yadda suke neman addu'a a wajen mu ma muna neman addu'a a wajen su yi wa juna addu'a kuma kar a yi zaman banza yawaita karatun Qur'ani salati istighfari hailala da dukkan abin da ya samu na ibada a yi tawassuli a roki Allah ya dauke mana wadannan fitintinu gaba daya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamu ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin